Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Daga cikin rikitar da suka dabaibaye harkokin siyasar Najeriya akwai tsalle-tsallen da 'yan siyasa ke yi daga wannan jam'iyyar zuwa wancan. Na baya-bayan nan dai shine tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau wanda ya fice daga jam'iyyar NNPP zuwa PDP wata uku bayan ya koma cikinta daga jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Ko me ya koro malam daga NNPP din a yanzu? Wace asara jam'iyyar ta yi? Yaya PDP ta ji da wannan kamun? Kuma wane tasiri ficewa daga NNPP zai iya yi ga tafiyar siyasar Malam Shekarau? A jiya Litinin ne jigajigan jam'iyyar PDP suka yi wa jihar Kano cikar kwari domin karɓar Malam Ibrahim Shekarau daga NNPP. Abokin aikinmu Salim Umar Ibrahim ya halarci taron.
A halin yanzu maganar da muke shine shi wannan tsohon gwamna kuma tsohon minista wanda sanata ne mai ci a yanzu ya karɓi tikitin zama memba a wannan jam'iyyar ta PDP, yayin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP ɗin Atiku Abubakar ya halarci jihar Kano domin karɓarsa zuwa wannan sabuwar jam'iyyar da tasa. Al'amura sun fara ɗaukar harami, sun fara Kano ta yi cikar ango ƙwarai da gaske, yayin da tun yammacin ranar Lahadi, yayin da shi mataimakin shugaban ƙasa tare da tawagar wasu abokan rakiya waɗanda suka haɗa da tsofin sanatoci, tsofin gwamnoni da sauran wasu jigajigai a jam'iyyar PDP suka halarci ita wannan jiha ta Kano domin karɓar Malam Ibrahim Shekarau zuwa jam'iyyar ta PDP. Babu shakka duk mutumin da ya fito daga safiyar wannan rana, duk mutumin da ya fito daga kan titin Ahmadu Bello Way ko kuma ya fito daga ƴan Kaba da tituna da suka hada kawo wannan mahada ta gidan Malam Ibrahim Shekarau, rai zai iya ɓaci sakamakon irin cunkoso na mutane. Haka zalika cikin lunguna da saƙo da ke kewayen wannan gida, dukkanin su ba abin da kake iya gani sai motoci da babura masu kafa uku da masu kafa biyu da kuma ilahirin al'umma waɗanda suka zo domin taya murna ko kuma ganewa kansu wannan al'amari na koma Malam Ibrahim Shekarau jam'iyyar ta PDP. A cikin tawaga ɗan takarar shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Namadi Sambo da kuma dukkanin shugabannin jam'iyyar ta PDP, sai kuma dukkanin shugabannin jam'iyyar ta PDP kuma na reshen Arewa maso yamma wato Northwest kenan. Akwai shugaban ita wannan jam'iyya na ƙasa wato Ayo Chiya Ayu, akwai shi wanda yake zaman mataimaki ga shi ɗan takarar shugaban ƙasa Ifeanyi Okowa, akwai gwamnan Sokoto Aminu Tambuwal, akwai gwamna Isiaq Darius, haka kuma akwai tsofin gwamnoni waɗanda suka haɗa da Boni Haruna, Saminu Taraki, Tahiru Bafarawa, Sule Lamido, Ibrahim Shema, Ahmad Makarfi, Mahadi Aliyu da wasansu. Haka kuma a cikin sanatoci akwai manyan sanatoci waɗanda suka yi a baya da na yanzu waɗanda suka haɗa da Babba Kaita, Dino Melaye, Shehu Sani, Abdul Lingi, Bello Hayatu Gwarzo wanda shine mataimakin shugaban jam'iyyar reshen Arewa maso yammacin wannan ƙasa tamu.
Salim Umar Ibrahim kenan, wakilin kafar Daily Trust a jihar Kano. To yaya 'yan jam'iyyar PDP suka ji da dawowar Malam Ibrahim Shekarau jam'iyyar?
Sunana Sanata Bello Hayatu Gwarzo, shugaban jam'iyyar PDP na Arewa maso yammacin Najeriya. Alhamdulillah, muna jin daɗi kwarai da gaske domin karuwa ce, kuma duk jam'iyyar da aka kafa ko ta yi ce a karuwa take nema. Kuma mun samu karuwar Sardaunar Kano Malam Ibrahim Shekarau wanda ya bar jam'iyyar NNPP ya dawo jam'iyyar PDP, wata dama can yaki ya yi zama cikinta.
To a halin yanzu da kuke ciki a jihar Kano dai akwai ɗan abubuwan da ba za a rasa ba na rigingimu cikin siyasa a jam'iyyar PDP. Yaya kuke shirin dinke wannan barakar da shigowar shi?
To da Allah kake yaudar kanka. PDP guda ɗaya ce a jihar Kano. Jam'iyyar PDP kwaya ɗaya ce a jihar Kano. Kuma yau a jihar Kano shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa ya zo gurin nan.
Na'am.
Sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa ya zo gurin nan. Mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na arewacin Najeriya ya zo gurin nan. Mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na arewa ta tsakiya ya zo gurin nan. Mataimakin jam'iyyar PDP na arewa maso yamma ni kenan suna gurin nan. Ma'ajin jam'iyya yana gurin nan. Mai binciken kuɗi yana nan. Mai sakataren kuɗi yana nan. National Youth Leader shugaban matasa na ƙasa ta suna nan. National Working Committee mutum 11 ne a gurin nan cikin mutum 17. To wacece kuma gida? Inda wasu gidan ina suke?
To a halin da ake ciki, Saddauna ya baro ya ci ya haƙura da takararsa a jam'iyyar NNPP. Da ya dawo jam'iyyar PDP akwai takarar da zai yi?
To ai babu a gurin jawabin sa bai ce ga wata takara da zai yi ba, ga wata takara da yake dawa ba, inda ya ce ya adada takarar jam'iyyar, wato sunan jam'iyyar NNPP da ta baya na sanata ta Kano ta tsakiya. Ya aje baya so a kai kasuwa. Kuma bai zo ya ce yana neman wata kujera jam'iyyar PDP ba.
To sanata
saboda haka ya zo ne ya taimaka wa jam'iyyar PDP, ya sa hannu ya tura a tabbatar da jam'iyyar PDP ta ci zaɓe a 2023.
Sanata Bello Hayatu Gwarza kenan, mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na yankin arewa maso yammacin Najeriya. Me ya zafi da malam shekaru ya fice daga jam'iyyar NNPP? Mun tuntuɓi shugaban jam'iyyar NNPP na ƙasa Farfesa Rufai Alƙali, amma ba mu same shi ba. Shi ma shugaban jam'iyyar na jihar Kano Umar Haruna Doguwa, mun neme shi. Haka ma mai magana da yawun ɗan takarar gwamnan jihar Kano a inuwar NNPP Sanusi Bature, amma har lokacin da muka haɗa wannan shirin ba mu samu sun amsa kiran da muka yi musu ba. Sai dai abokin aikinmu Salim Umar ya samu mana martanin jam'iyyar ta NNPP daga bakin tsohon shugaban jam'iyyar a Kano.
Sunana Hisham Habib, tsohon party chairman na NNPP na Kano, kuma makusantin ɗan takarar gwamna Injiniya Abba. So kasan magoya baya na jam'iyyar NNPP da kuma shugabancinta ba su ji daɗin al'amuran da suka faru ba, musamman daga sanda shi mai girma sanata ya shigo zuwa lokacin da aka fara samun waɗannan maganganu suna fitowa, zuwa yanzu kuma da ya riga ya ayyana fitarsa zuwa jam'iyyar PDP. Amma dai abin da na san wannan ba zai jirkita tunanin ita jam'iyyar NNPP a kan ƙudurinta na samun nasara a jihar Kano da sauran jihohin Najeriya da kuma ƙasa baki ɗaya ba. Ko mutum ba tsohon gwamna ba ne shi, ko tsohon kansila ne idan ya fita daga jam'iyya, ba za a ce ba a yi rashi ba.
Hisham Habib kenan, tsohon shugaban jam'iyyar NNPP a Kano. Daga ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau, mun tattauna da wani jigo a cikin tafiyar.
Sunana Bello Muhammad Sharaɗa, kuma ni ne darakta wanda yake lura da harkar kafafen zamani na sadarwa a gidan Malam Ibrahim Shekarau, Sardaunan Kano, sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya a ƙananan hukumomi 15 a yanzu a cikin jam'iyyar PDP. Abin da ya sanya Malam Ibrahim Shekarau ya bar jam'iyyar NNPP, wato saɓawa aminci da aka ƙulla a tsakaninsa da tsohon gwamnan Kano Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, dangane da yadda za a aiwatar da al'amuran da suka shafi jam'iyyar NNPP da kuma tafiyar da jagorancin jihar Kano gaba ɗaya. An saba abubuwa da yawa, kuma wannan shi ya sababa Malam Shekarau ya ga cewa da muguwar rawa gwamnatin tashi. Shi mulki da jagoranci to ba a yin sa sai akan doren jam'iyya, kuma jam'iyyar nan sai da 'yan takara. 'Yan takarar nan kuma tun da a yanzu a dukkanin jam'iyyun da nake da su a ƙasar nan ba a yin internal democracy, wato ba a yin zaben fidda gwani na hakika na tabbatacce wanda yake bisa doron tsari. Ana yin mafi aksarin jam'iyyun nan, musamman jam'iyyar APC, NNPP, PDP, Labour Party, suna yin zaɓuka ne na ɗauki ɗora wanda kuka gamsu da shi, kuka amince da shi, ku ɗauko shi ku sa shi. Wannan shi ne abin da aka yi a jam'iyyar NNPP. To wannan abin da aka yi na saka 'yan takara, to shi ne musabbabi na farko cewa ga 'yan takarar da Malam Ibrahim Shekarau ya gabatar, kuma aka yarda a zo a zauna a tattauna akan wannan 'yan takara. Aka kuma zauna aka tattauna a ga dacewar cewa shi Malam Ibrahim Shekarau a ainihin wato saka mutanensa kwaya uku a majalisar jiha, kwaya uku a majalisar tarayya, a saka su a yarda a matsayin su ma 'yan takara ne a cikin jam'iyyar NNPP. Aka kuma amince tsakanin shugabannin kwamitocin nan da aka nada tsakanin bangaren kwankwaso da bangaren Malam Shekarau, suka haɗu cewa waɗannan mutane guda bakwai a tabbatar da su a matsayin cikakkun 'yan takara daga bangaren ainihin wato Malam Shekarau da bangaren kwankwaso. Aje a yi duk gyaran da za a yi a bisa yadda aka tafi, to a yi shi. Da aka tafi kuma sai aka yi aiki da wannan abin da su biyu kuma ba kanka ba. Aka zauna ana jira har zuwa 12 ga watan Agusta ɗin aka rufe, ba wanda aka saka daga cikin mutanen bangaren Malam Ibrahim Shekarau da kuma gyaran ma da ake su kansu 'yan bangaren kwankwaso, kawai sai aka bar shi haka. Aka ce ya rufe, kuma daga baya sai aka zo aka ce ya yi lokaci ne ma ya ƙure, shi sai aka yi haka.
Bello Muhammad Sharaɗa kenan, wani jigo a gidan Malam Ibrahim Shekarau. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com/aminiyatrust sai kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast, wato Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato, sai kuma ta Badegi Radio akan mita 90.1 a Minna jihar Neja. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya mayar da hankali ne akan sauya shekar tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau daga jam'iyyar NNPP zuwa PDP. A farkon shirin kun ji yadda taron sauya shekarsa ya kasance da yadda sabuwar jam'iyyar tasa ta karɓe shi. Farfesa Kamilu Sanifage, masanin kimiyyar siyasa ne, na tuntuɓe shi kan irin tasirin yawan sauya jam'iyya da 'yan siyasa ke yi, musamman ga tafiyar Malam Ibrahim Shekarau.
To wannan tsallake-tsallake da shi Shekarau dai daga wannan jam'iyya zuwa wata ba wani abu ne sabo ba. Domin haka 'yan siyasar mu suke na Najeriya, saboda suna siyasa ne ba wai ta aƙida ba, ba kuma wai ta dan ra'ayin jama'a ba, ba kuma dan kishin ƙasa da kishin jama'a ba, a'a suna yi ne dan ci gaban kansu. Na ɗaya kenan. Sannan abu na biyu kuma babu jam'iyyu da za a ce jam'iyyu ne na haƙiƙa wanda aka gina su akan wata aƙida. To wannan shi sa suke tsallake-tsallake daga guri ɗaya su koma wannan. Duk inda suke, idan kaga sun zauna to bukatar su tana biya. To a gaskiya wannan abun duk da wai ba Shekarau kaɗai ne ba, amma zai tasiri akan siyasarsa. Domin ɗaya daga abin da ya sa Shekarau ya samu karɓuwa a Kano da har kuma ya samu a siyasar Najeriya shine ana mishi laƙabi da malam. Ana ganin cewa mutum ne wanda yake da wato tasirantuwa da a addini akan tafiyarsa. To wannan ya sa ya samu karbuwa. To amma irin wannan tsallake-tsallaken zai kashe mushi wannan abun a idan mutane. Za a rinka ganin shi cewa kamar duk sauran 'yan siyasan ne shi ma ba tafiya yake domin jama'a ba, yana tafiya domin buƙatar kansa.
Farfesa Kamilu Sani Fage kenan, wani masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin waɗanda suka yarda muka yi magana da su da kuma abokan aiki na Salim Umar Ibrahim da Halima Jumrau, sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.